Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan Murya Amurka akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanmu da ranar Asabar 8 ga watan Yuli shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Yau aka shiga rana ta karshe ta taron kolin kungiyar kasashe 20 mafiya tattalin arziki na duniya, yayin da ake fuskantar karin zanga-zanga ta masu adawa da wannan taron. Dakarun tsaron Iraki sun ce suna sa ran ayyana samun nasarar kwato illahirin birnin Mosul nan da ƴan sa'o'i kaɗan. A shekara ta biyu a jere kuma yawan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a nahiyar Afirka zai ragu.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa an kawo ƙarshen shirin bikin ranar soja a Najeriya, ko wani irin ƙasidu aka rufe bikin da su.
Ensure the political stability in the northeast of Nigeria by defeating the Boko Haram terrorists in Borno, Yobe, and Adamawa states.
An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar ragargazar ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin.
A yau Asabar ne kuma hukumar zaben Najeriya INEC ke gudanar da zaben cike gurbin dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Osun ta Yamma.
Sunana Alhaji Sani Abbas Adeleke, ina nan garin Aide a jihar Osun tun jiya na baro ille ife na zo nan inda na yi rijista nan kuma na zo na jefa kati na na yi zaɓe.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke rubuto mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yau aka shiga rana ta ƙarshe ta taron kolin kungiyar kasashe 20 mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya, wato G20, yayin da zanga-zangar nuna kyamar taron ke ƙaruwa, kuma yayin da shugaba Donald Trump na Amurka ke mamaye ajenda wannan taron kolin. A gefen wannan taro, shugaban na Amurka ya gana da shugabannin Birtaniya, Indonesia, Singapore, Japan da kuma China. Har ila yau Trump ya shiga tattaunawar da aka yi kan haɗa kai da ƙasashen Afirka wajen tunkara batutuwan ƙaurar bakin haure da kiwon lafiya. Ya kuma bi sahun shugabanni wajen shiga wani taron kan mata 'yan kasuwa, inda ya ce Amurka za ta yi alƙawarin dala miliyan 50 ga shirin tallafawa mata da kuɗi domin bunƙasa sana'o'insu, shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya take gudanarwa kuma ɗiyarsa Ivanka take goyon baya. To sai dai kuma babban abin da ya fi jan hankali a wajen taron kolin na kwanaki biyu shine zaman da shi Trump ɗin ya yi da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a jiya Juma'a. Da alamun shugabannin biyu sun yi ganawa mai gamsarwa ta tsawon awa biyu da wani abu tsakaninsu har ma ta kai sai da shugaba Trump ya ɗage ganawar da ya shirya da Prime Minister Theresa May ta Birtaniya zuwa yau Asabar saboda sun shiga cikin lokacin wannan. A halin da ake ciki, birnin Hamburg a ƙasar Jamus na fuskantar ƙarin zanga-zanga ta masu adawa da manufofin taron kolin ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki da ake kammalawa yau Asabar a wannan birni. A bayan tarzoma da ta barke a sanadin zanga-zanga a daren da ya shige har zuwa asubahin yau Asabar, 'yan sandan Hamburg sun ce sun kama mutane aƙalla 13. Daga bisani ƙungiyar kare muhalli ta duniya da ake kira Greenpeace tara ta wani makeken allo ko kyalle a kan wata gadar da ke kusa da wurin taron kolin, wanda a jiki aka rubuta cewar ƙungiyar G20 ku kawo ƙarshen amfani da kwal. Kafofin labarai sun ce ana sa ran za a gudanar da wata babbar zanga-zanga a yau Asabar da rana. Wata ƙungiya mai suna Hamburg Pushes Back ta ce tana sa ran mutane 30,000 za su halarci wata zanga-zanga da ta shirya a yankin bakin ruwan Hamburg. A jiya Juma'a 'yan zanga-zanga sun yi mummunar arangama da 'yan sanda, inda suka raunata 'yan sanda kusan 200 da wasu 'yan rajin masu yawa. 'Yan sanda suka ce sun samo ƙarin jami'ai guda 900 daga wasu sassan ƙasar ta Jamus domin su taimaka wajen shawo kan wannan lamari. abin da ya kawo adadin yan sandan da aka girka birnin Hamburg zuwa 20,000 har da wani abu akai. Yan sandan sun yi sintirin wuraren da ake zanga-zanga kuma yayin da akasarin su ana yi ne a cikin lumana. Akwai waɗanda suka sanya wuta a motoci ko suka rika jifar yan sandan da kwalabe ko suka yi kokarin shiga ɗakin da shugabanni suke gudanar da wannan taro. Wasu yan zanga-zangar ma sun jefa bom na fetur suka cinna wuta kan tituna ko suka farfasa kantuna suna kwasar ganima. Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun tsaron Iraki sun ce suna saran ayyana samun nasarar kwato illahirin Mosul nan da ƴan sa'o'i kadan abinda zai kawo ƙarshen rabin daular da ƴan Daesh suka yi ikrarin kafawa wato bangaren da ke cikin Iraki. Wani wakilin gidan talabijin na Iraki da ke tare da sojojin kasar a bakin daga ya ce saura ƴan mintoci wato ƴan mitoci kadan suka rage a hannun mayakan Daesh da suka rage kuma nan da ƴan sa'o'i kadan ake sa ran gamawa da su. Sojojin kawance suna lallasa mayakan Daesh din da bama bamai daga sama domin ba sojojin Iraki damar shiga ta ƙasa su ƙarasa su a garin na Mosul. Wata da watannin da aka yi ana yaƙi ya lalata kusan dukkan unguwannin da suke cikin ganuwar Mosul ciki har da babban masallacin nan na Al-Nuri wanda aka gina shekaru 850 da suka shige tare da hasumiyar sa mai tsawon mita 45 wanda ƴan tsagiran suka tarwatsa kwanakin baya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa za a buƙaci kuɗi sama da dala Amurka miliyan 1,000 domin gyara kayayyakin buƙatun yau da kullum da aka lalata su a Mosul. Hare-haren ta'addanci sun kashe mutane fiye da 20,000 kai tsaye a nahiyar Afirka cikin shekaru 5 da suka shige. Ƙungiyoyi guda biyu wato Boko Haram da Al-Shabab su ne suka kai kashe 71 cikin 100 na waɗannan hare-hare. Haka kuma waɗannan ƙungiyoyin guda biyu su ne suka kashe 91 daga cikin 100 na waɗannan mutane. To amma duk da yake har yanzu akwai waɗannan ƙungiyoyin guda biyu suna kuma gudanar da ayyukansu, yawan mace-macen da suke haddasawa zai ci gaba da raguwa a shekara ta biyu a jere a bana, inda wannan shekara yawan hare-harensu ya ragu sosai idan an kwatanta da shekarar 2012 shekarar da abin ya fi tsanani. Wannan sakamakon yana kunshi cikin bayanan da muryar Amurka ta bididdiginsu daga wata hukuma da ake kira ACLED a takaice, wadda take bin sawun duk wani harin da aka kai da makami da wurin da aka kai da kuma irin barnar da aka yi a nahiyar Afirka. Irin hare-haren da hukumar take bin sawu sun hada da na ta'addanci da na siyasa da kuma waɗanda suka shafi zanga-zanga. Alƙaluman da wannan ƙungiya ta ACLED ta tattara sun samo asali tun daga shekarar 1997 kuma takan yi hakan ta hanyar nazarin duk wata kafar labarai a inda abin ya faru da bayanan da gwamnati take bayarwa har ma da na ƙungiyoyi masu zaman kansu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a Najeriya an kawo ƙarshen bikin ranar soja inda aka gabatar da jawabai kusan baki ɗaya akan rikicin Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗo mana daga Abuja.
Yaƙi da ƴan ta'adda na Boko Haram shine babban batun da ya mame wannan taro na ranar sojoji. Tsohon kwamandan da ke yaƙi da Boko Haram na Operation Lafiya Dole, Manjo General Leo Irabo, shine ya gabatar da kasida.
Ensure the political stability in the northeast of Nigeria by defeating the Boko Haram terrorists in Borno, Yobe and Adamawa states.
An tabbatar da kwanciyar hankalin siyasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta hanyar ragargazar ƴan ta'adda na Boko Haram a yankin. Idan kuma za a asasa irin rawar da mu sojoji muka taka shine, za ga cewar duk matakai na gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi suna nan a hedkwatocin su suna aiki a halin yanzu.
Various state governments are in place, local government authorities are in place. So
General Irabo yace wannan hoɓɓasa na sojojin Najeriya ya kuma kawo haɓakar tattalin arziki a yankin.
The economic talks about the restoration of socio-economic activities in Borno, Yobe and Adamawa states.
Batun tattalin arziki na nufin maido da hada-hada tattalin arziki ne yau da kullum a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Ga waɗanda suka san jihohin Yobe da Adamawa a baya, yanzu dai kowa san tsaro kan Alasan Barka. Sai dai ga jihar Borno, duk da nan ma a iya cewar Alasan Barkan, amma dai da sauran rina aka ba, duk da mun ƴanto duka sassan jihar, har yanzu akwai ɗan burbushin aikace-aikace na mayakan Boko Haram.
Local government areas in Borno state still have pockets of the Boko Haram activities.
To shin me ya kawo aikace-aikace na burbushin Boko Haram har wannan lokaci? Tambayar kenan da naiwa Manjo General JS Bindawa, tsohon babban komandan runduna ta 7 ta sojan Najeriya da ke Maiduguri.
To ka san yaki da Boko Haram wanda ba mu muka fara ba, an yi wurare da dama, yakan dauki lokaci. Wannan yaki ne mai wahala, mai sarki ga da yawa, shi yasa kuma yakan dauki lokaci.
Mai martaba sarkin guru Alhaji Mai Mustafa Ibn Kyari na daga cikin manyan baki a wurin taron da suka zo daga Nasta Kano daga shiyar ta arewa maso gabas.
Ba mu za mu ce sai dai godiya, mu godiya Allah, mu godiya sojojin kasa. Abinda ya faru shekara zuwa 6-7 da ta wuce ta fi karfin ɗan sanda. In ba sojan suka shigo ba, ba za a samu iri kuce hankali abinda muke ciki. Allah ya kawo zaman lafiya a wannan lokaci, kuma ba abinda za mu ce sai dai godiya da shi afisar sojoji na kasa, shi General Bratai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ka dake dun mutuwa mai banto do sai soja. Wai dake dun mutuwa mai banto do sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja. Don wata rigima ita ta mu sai soja.
A gaida Hassan. A yau Asabar ne hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ke gudanar da zaɓen cike gurbin ɗan majalisar dattijan da ya mutu mai wakiltar mazaɓar Osun ta Yamma, Sanata Isiyaka Adeleke. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani.
A sakamakon mutuwar ɗan majalisar dattijai mai wakiltar mazaɓar Osun ta Yamma a majalisar dattijan Najeriya a can baya, wato Sanata Isiyaka Adeleke, a yau hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC take gudanar da zaɓen cika gurbin sanatan da ya mutu. Akan haka ni tattauna da wasu masu jefa ƙuri'a.
Sunana Alhaji Sani Abbas Adeleke, ina nan garin Aide a jihar Osun. Tun jiya na baro Ile Ife na zo nan inda na yi rijista, nan kuma na zo na jefa kati na na yi zaɓe.
Kai zabe kenan?
Nayi zabe kurai kuwa.
To ya kaga tsarin hukumar zabe?
Tsarin hukumar zabe komai duka lafiya lau.
Alai sani yaya na'urorin zabe suna aiki?
A lafiya lau, komai lafiya lau, ba wani matsala.
To yaya batun tsaro?
A baro jami'an tsaro suna nan suna bi aikin su kamar yanda ya dace.
Kamar mutum idan ya zo wurin jefa ƙuri'a yana ɗauka kamar minti nawa kenan?
Gaskiya bismillahi ni ina ga ko minti 5 ma ban ɗauka ba nayi zabe na, ba wani matsala gaskiya. Abun yana tafiya lafiya lau.
Kaga jama'a sun fito sosai?
A jama'a sun fito kurai a nan dai local government din Aden North gaba ɗaya jama'a sun fito kansu da kulkutan su.
Kuma baka ga wata hayaniya ba har yanzu?
Babu. My name is Amechi.
Amechi, do you vote?
I did.
How do you see the arrangement of the INEC?
For now everything is good.
Shima Amechi yace yayi zabe kuma komai na tafiya daidai. Na tuntubi dan takarar jam'iyyar PDP wanda ya gaya min cewa
I have voted already.
How do you see the arrangement of INEC today?
The arrangement so far so good. It's very good, fantastic. There are some reporting to me that some money are trying to push people, not to vote, but they have resolved it. The majority are right at the right time, yes. The security are doing a good job. They are doing well.
Dan takarar jam'iyyar PDP Dr. Otumba Nuruddin Ademola Adeleke yace ya kada ƙuri'arsa, yace tsarin da hukumar zabe ta yi yana da kyau, sai dai sojoji sun dan fara tura mutane amma daga baya an sulhunta kuma an kawo kayan zabe a cikin lokaci. Jami'an tsaro suna aiki mai kyau, akwai tsaro sosai, sai dai duk kokarin da ni don jin ta bakin dan takarar jam'iyyar APC Mudassiru Hussein ya ci tura. Duk dai wanda Allah ya baiwa sa'ar lashe zaben sanatan zai shekaru biyu ne kankaragar ta sanata cikin wanda ya fara. Jam'iyyu 11 ne ke gwabzawa a wannan zaben a cikin kananan hukumomi 10. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mulki sai wanda rabba na yayin bi da shi sai ka
gaya ba shi dole ne yayi maka shugaba.
A gaida Hassan, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu agogon mana cewa karfe 11:15. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansarar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama masu son sanin tarihin shahararren mawakin Hausa nan wanda aka fi sani da Rarara. Za kuma a ji ansarar tambayar su Usman Dan Musa Katsina da sauran masu sauraron mu su ma da dama dake son sanin filayen jirgin sama uku mafiya girma a duniya. To bari mu fara da ansar tambayar su Usman Dan Musa game da filayen jirgin sama uku mafiya girma a duniya. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka bayar kwanaki game da tambaya makamanciyar wannan. Filin jirgin sama mafi girma a duniya shine katafaren filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Saudiya, wato filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Sarki Fahad ko King Fahad International Airport a turanci yake FIA a takaice. Sai kuma tambayar ta biyu, wato filin jirgin saman da jirage suka fi tashi da sauka a kai a duniya. To anan kana maganar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hartsfield Jackson da ke Atlanta, jihar Georgia ta Amurka. Na biyu shine filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ke Gurhad, Dubai. Sai kuma filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Heathrow da ke Hillington, London. Sai kuma filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Tokyo Haneda da ke Ota, Tokyo, Japan. Filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Los Angeles da ke jihar California, Amurka shine na shida. Hasali ma ƙasar Amurka ce ta fi sauran ƙasashen duniya sauka da tashin jirage nesa ma ba kusa ba. Wataƙila kuma za ka so sanin cewa haɗaɗɗiyar daular Larabawa na kan gina wani filin jirgin saman ƙasa da ƙasa mafi girma a duniya mai suna Dubai World Central Al Maktoum International Airport a turanci, wanda ake sa ran kammalawa a shekara ta 2017. To sai kuma kashi na farko na ansarar su Ahmadu Manaja Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin shahararren mawaƙin Hausan nan Rarara. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansarku daga bakin Rarara ɗin da kansa, wadda wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu.
A'udhu billahi min alim minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda aka fi sani da suna Dauda Adamu, wanda an fi sani na da Rarara. An haife ni a garin Kahutu, dan jalo local government, Katsina state, Nigeria. Kuma na fara makarantar primary na anan dan jalo local government. Na fara secondary wanda ban karasa wani taho neman ilimin addini nan Kano, wanda wani tashi har Allah ya kawo mu kan wannan kadamin da muke kai a takaice.
Kana da aure ne?
Ina da aure, ina da mata biyu, ina da 'ya'ya biyar.
Tambayar su ta gaba shi ne suke cewa wai yaushe ne ka fara waka?
Gaskiya na fara waka yau shekara ina ganin 11 kenan, ko ba kai 12 ba da haka da fara waka ta.
To ya zuwa yanzu waƙoƙi, ko kana da jimlar waƙoƙin da kai, dan sun ce waƙoƙi nawa kai ya zuwa yanzu da muke magana da kai?
To gaskiya ba zan iya tantance maka wannan ba, nayi waƙoƙi kamar kaza ko kaza gaskiya, saboda ita waƙa nan dai yana yi waƙa siyasa muke. Wata ran sai in yi 5, wata ran in yi 6, wata ran in yi 4
a rana ɗaya.
Wata ran ma in na fito da wuri in yi guda 10, wannan dan majalisa, wannan gwamna, wannan sanata, wannan haka, wani ma sanatan Niger, wani haka, kowa dai wanda ke sha'awar a tallata shi ko ko abu da wani abu wanda ake so mutane su fahimta, sai a kawo mana
wannan dan jarida, wancan ɗalibi.
Eh, duka duk wanda ya zo da abin shi ce na so a fahimtar da mutane ko ko a tallata masa shi, muna yi baki gurgudu yanda za mu iya yi.
To yanzu ka gaya mana baka san adadin su ba, amma su kuma sun nemi su san da wace waka ka fara.
Ya ko waka da na fara yi, to na fara waka sarkin garinmu ne
Banja.
Ya sarkin Kahutu. Ai, inda zaka yanci Dauda Kahutu zaka yanci.
Na'am.
Amma suna Dauda Adamu, aka huta aka haife ni saboda haka na fara yin waka sarkin Kahutu sarkin garin mu kenan da isa na fara yi
shi ka fara yi waka kenan
shi na fara ma waka
ka soma daga gida to idan haka ne me yasa ka yanke shawara ka fara yi mar waka
eh to ai ka san an ce kowa ba gida gida ya bushi dan taho nan daga gida na zo neman ilimi wannan abun yake ta mawaka da inda suke fadakar da abubuwa na ga sako yana da saurin shiga ta nan bangaren to shi kuma da akan dashi sarki na ga nima in zan taya shi murna ya kamata a ce nima na bashi wannan gudunmuwa ta wannan bangaren to shi ne bacin gurgudu na bashi gudunmuwa nima ta hanyar
ka taya shi murna kuma ka abin nan din ya samu sarauta
gaskiya ne wannan
yanzu ka gaya mana cewa kai ne wato an haife ka ne a garin Kahutu yankin karamar kuma Danja a can jihar Katsina waɗannan masu tambaya su Malam Ahmadu Malaja da Alhaji Nasiru Umar suna so kuma su ji menene ma'anar rarara tunda kai ga sunan ka Dauda Adamu Kahutu amma kuma yanzu an fi sanin ka da rarara menene ma'anar wannan kalma ta rarara
eh shi rarara rara ake cewa rayuwa rarrabuwar ra'ayi tun muna makaranta yanayi mai ake cewa kowa ra'ayin shi daban saboda haka
da fahimta
sai kuma abin da ka fahimta shine zaka gane ko kuma abin da aka ma bayani amma tashi rayuwa rarrabuwar ra'ayi to rayuwa ra'ayin kowa daban
to kai ne ka fada wannan lafuzan haka
eh ni na irin wannan mai ake cewa niki na wadannan
eh
yana samun kaina irin wannan
kamar lakabi haka
eh kamar lakabi man ce Dauda Kahutu ko kuma ka ce rarara
to okay to shine sai aka takaice take nan rayuwa me kace
rayuwa ra'ayin kowa daban ko kuma rayuwa rarrabuwar ra'ayi
eh maimakon in na kira Dauda in fadi rayuwa ra'ayin kowa daban kawai sai aka takaice shi aka ce rarara
wasu ma kawai rararan suke cewa ba sun ce Daudan ba
Hudun
ya ce rarara kawai
kuma gashi ya zama suna linzami
ya zama suna linzami
haka ne wai ana yanzu mun yi magana waƙar da ka fara kake cewa ta sarkin garin ku ka fara masu wannan tambaya kuma sai suka ci gaba da cewa wai wacce waƙa ce ta fito da kai tunda a baya can kai mana lissafin baka ma san adadin waƙoƙinka ba amma yanzu ka gaya mana cewa waƙar sarkin garin ku ka fara yi to wannan waƙar kai wa sarkin garin ku ita ce ta fito da kai ko kuma a cikin waɗannan adadin waƙoƙi da baka san jimlar su bane wacce ce ta fito da kai abinda suke so su ji kenan
eh to ai waƙa ka san ba uya take yi ba amma ni dai waƙar da na fi wanda na yi ta shiga gari wanda na sani wanda zan iya cewa an fi saniya da ita waƙar ruwa ba bace ko ta waƙa mai gidan ruwa dubuci ga wani mai gidana kwamishinan ruwa na Kano mai dan hali ba wanda nama Abdullahi Muhammad Gwarzo ina ganin ita ce
babban mataimakin gwamnan Kano kenan
mataimakin gwamnan Kano wanda ita ina ga wannan waƙar an fi saniya da ita akwai waƙoƙi da yawa wanda ni na fi son su ma a lokacin amma ita wannan kuma an fi son wannan waƙar a lokacin to yawanci mutane za ka ji ana cewa mai ruwa ba ba mai waƙar ruwa ba ba haka ke cin su
ko da yake kai ma ka ce wato akwai mabambantan ra'ayi wala Allah wani wannan waka ce zai iya cewa ta fito da kai wani kuma watanta akwai wasu kuma wannan suna cewa ai wakar Sardauna ce ta fito da kai da sauransu dai amma kai ka iya tantancewa da kai da fahimtar da kai cewa mai wakar ruwa ba ce ta fito da kai kenan
eh ai ka san yanda ka faɗa din haka yanzu wani ma shi ina ganin sai gobe in yi masu gudu su gudu lokacin ya sani ka san cewa ta waka ce ta fito ne zai ce masu gudu su gudu ce saboda haka kila kuma sai na yi wata waka gobe sannan shi ya ji wata ya ce ai wannan waka ce ta fito ne shi ita ya sani to haka za ka ga mutane daban-daban tunda yanzu waka tafiya take baka sani iyayen da ta je wa
kuma ga yanzu nan ka gaya mana cewa in ka fito ma za ka yi 5-10 a rana ɗaya
eh dole ta kama ai ka san aikin yanda ya zo shi za ka yi abin nan duk wanda ka samu a kai shi za ka wuce ta kan shi
to har yanzu dai muna magana waƙoƙin nan su masu wannan tambaya dai sun kuma cewa wai kai kanka wacce waƙa ka fi so a cikin waɗannan waƙoƙi da kai ta yi yau shekara kusan 11 an shiga ta 12
eh ai gaskiya duwakar da ne gaskiya ina santa amma ina da wata waka wadda jama'a ma wani mun ce ma nayi bai santa ba ko wata waka da nake cewa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa na fi son wakar amma yanzu kai ina ganin kai ba ka san wakar ba da yawa mutane
da ka fada ma
mun ce musu ma nayi wakar waka yabon annabi ne
na'am
kawai na tsaya na tsara ku ne yabo da aka yi gurin Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nake cewa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa wannan shine amshin wakar
to sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Mallam Dauda Adamu Kahutu Rarara da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya hada mana sautin Salman Abu da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
a gai da Ibrahim yanzu kuma sai wasu ra'ayoyi da ku masu rado kuke rubuto mana ta email
Sakon mu da farko a yau sakon hadin gwiwa ne da ya fito daga Sani mai langilange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango Malam makaranta ya wuri inda suka ce dan Allah murya Amerika ku ba mu dama dan mu taya sojojin Najeriya murnar zagayewar ranar sojoji a Najeriya ganin cewa sojojin sun yi amfani da wannan rana wajen ganin sun taimakawa ƴan gudun hijira gurgurdan hali da fatan Allah ya ci gaba da kare mana sojojin mu a duk inda suke amin Sakonmu na gaba ya fito ne daga malama Aisha matar Husaini dango ta Karasuwa daga jihar Yobe wadda ta fara da sallama ta kuma ce tabbas gana wadda mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osunbaje yayi da gwamnatin jihar Taraba a jiya Juma'a dan sanin yadda za a bullo rikicin Mambila dake faruwa wannan abu ne mai kyau da fatan gana wa tasu za ta lalubo hanyar da za ta magance wannan rikici dake faruwa a Mambila shi ko malam Husaini dango ta Karasuwa daga jihar Yobe cewa yayi Muna fatan taron kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G20 dake gudana a kasar Jamus ya mayar da hankali akan ƴan uwa na talakawan kasashen Afirka su masu amfana. Sai kuma sakonmu na gaba wanda ya fara da sallama ya kuma ce kama wasu mutane da hukumomi suka yi a jihar Kano wanda ake zargi da garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa yayi daidai da fatan sauran hukumomi na sassan Najeriya za su yi koyi da su. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa sakonmu na gaba cewa ina taya gwamnati da al'ummar kasar Ghana murnar harba tauraron dan adam na farko a sararin samaniya sako daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria sakonmu na karshe a yau ya fito ne daga Kabir Ketu Kanda har Bauchi Najeriya wanda ya ce murya Amerika baya dama na yi addu'a ga shugaba Muhammadu Buhari Allah ya bashi lafiya amin summa amin
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar Peru ya ce watakila kafin ƙarshen shekarar nan gwamnati za ta tsaida shawara kan ko za a bada ahuwa wato daima ahuwa ma tsohon shugaban kasar Alberto Fujimori bisa dalilai na rashin lafiya. Shugaba Pedro Pablo Kuczynski ya faɗa wani gidan rediyo na ƙasar jiya Juma'a cewa duk wata ahuwar da za a yi ma tsohon shugaban ba wai ahuwa ce ta yafe masa laifukan da ya aikata ba ahuwa ce da za a yi bisa irin shawarwarin da likitocin Mr. Fujimori za su kawo. A jiya Juma'a aka garzaya da tsohon shugaban asibiti bayan abin da likitan sai bayyana da man hawan jini da kuma bugun zuciya ba daidai ba. Fujimori mai shekaru 78 da haihuwa yana da man ɗaurin shekaru 25 a kurkuku dangane da laifukan keta haƙƙin bal'adama da zarmiya da kuma kafa ƙungiyoyin 'yan ina da kisa a lokacin da yake shugabancin ƙasar. 'Yan zanga-zanga sun fantsama a kan titunan Lima babban birnin ƙasar a jiya Juma'a domin shawo kan shugaba Kuczynski kan kada ya yarda ya yi ma Mr. Fujimori ahuwa. An sha kai tsohon shugaban zuwa asibiti bisa laulayi iri-iri tun lokacin da aka ɗaure shi a gidan kurkuku. Dakarun tsaron Iraki sun ce suna saran ayyana samun nasarar kwato illahirin birnin Mosul nan da 'yan sa'o'i kaɗan.
To madalla masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jona. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare a wajen Najeriya da Niger karfe 8:30 a gogon Ghana. Assalamu alaikum.